Era tajidde yogashi jamilu 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 jidda so yayya Allah ne ya zabi Jamilu ya mai jidda jidda ta so Jamilu kamar ta ce ranta amma jidda ke shi na raba so yayya a cikin so sai a san ci haukama ba sha ko mai ba ai ta mai ma Jamilu shu farin cikin kurma jidda Jamilu kadai take yi wa gulma sama alkawari Jamilu kai da allabari birnin san kamai hadari jidda a can ta waye gari jidda Jamilu bai mutu ba bar kuka kiji ni saya kishi ba yafi daga ba kare da kisa Jamilu juwa o Jamilu jidda